jim kadan da rasuwar dan takarar gwamnatin jihar Kogi a gargashin inuwar jam'iyyar APC hukumar zabe ta nemi APC da ta kawo wani dan takara inda ta mika sunan wanda ya zo na biyu a zaben Share Fage Alhaji Yahaya Bello al'amarin da shi wanda marigayi Abubakar Audu ya dauka a matsayin dan takarar mataimakin gwamna Abiodun James Faleke yace sam ba za ta tsubu ba wai bindiga a ruwa rikicin ya tsananta inda shi Faleken ya garzaya wata babbar kotun tarayya da kenan Abuja inda ya nemi ta ayyana shi a matsayin gwamnatin jihar Kogi duba da yadda James Faleke ke ci gaba da yin turjiya shin ina matsayin mukamin mataimakin gwamna a wannan zabe na jihar Kogi Mr. Oluwole Osaze Ozu shine daraktan wayar da kan masu kada ƙuri'a a hedkwatar hukumar zaben Najeriya a idan doka da ma jam'iyyar sa ta APC James Faleke shine zababben mataimakin gwamna a jihar Kogi kuma ka san babu gurbi na dan takarar
independent
duk da wannan matsayi na hukumar zaben Najeriya James Faleke na ci gaba da shirye-shiryen yadda zai ci gaba da shari'ar neman a rantsar da shi a matsayin gwamnatin jihar Kogi masana shari'a irin su barista Aliyu Abdullahi na da wannan ra'ayi
a idan doka akwai mataimaki mataimakin nan kuma shine James Abiodun Faleke idan koda ya ce baya yi na ga ma doka ba za ta gane wannan ba saboda ba za a iya sake shi ba shine matsalar in yace baya yi ya za a yi yana so zai jawo wa gaba ɗaya jam'iyyar ki asarar gaba ɗaya ku jari kenan
barista mai nasara ku Ibrahim ya ce a yi takar tsantsan.
Iyaka idan ta yi zafi ta yi zafi ko ta abin da za ta yi shi ne ta soke takarar APC gaba ɗaya. Jam'iyya mafi rinjaye a ƙuri'u wadda take da halastaccen takara wato PDP shikenan a ba ta ci zaɓe saboda ba yanda za a iya cewa shi ɗan takara ne har yanzu an duba a rekod da su babu inda ya cika fom a matsayin shi ɗan takara ne na wannan jam'iyya a jihar ta su.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.